wallahi ina mana rantsuwa da Allah kun ga wannan wa'azi wata rana wasu ne tsaye a nan ba mu bane kuma muna da rai kuma da lafiyar mu amma dole wasu ne za su zo su gaje mu akan wannan aikin yanda mu ma muka gaji wasu yau ina Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ina Sheikh Ismail Idris bin Zakariya ina Sheikh Lawal Abubakar ina Sheikh Usman Muhammad ina Allah rahma Ibrahim Arab ina su Sheikh Jabir Mahmud Adam ina su Sheikh Muhammad Awwal Adam Albani Zaria ina su Sheikh Adam Ibrahim Meshabi ina su Sheikh Adam Gashwa ka allam yukhlaqu aw lam yakunu kaman ba ahlice su ba kaman ba su taba zama a wannan duniyar ba to ya kai dan uwa ya amfani da damar da Allah ya baka tun kafin rashin dama ya zo maka ya ce yar uwa tun da samari na zuwa wurin ki yi gaggawa ki yi aure tun kafin su waske saboda ba maza dama ce kika samu ya amfani da damar ciki ya aure tun yanzu tun kafin rashin dama yanzu annabi Muhammad cikin amfani da dama cewa yayi ku yi aikin haji tun kafin a hana ku an dauki hanya ko ba dauka ba kuna kallo fa sai da muka wayi gari kirikiri muna kallon harami ya fi karfin mu da kudin mu ashe idan dama ta zo ba a bari ta kubuci zo ba a bari ta kubuci yanzu ga alaran amfani da damarsa da bai yi karatun ba lokacin da ya samu dama karatun zai yi yanzu lissafin ya wuce tunaninka kai in bacin alfarma alqur'an yanzu sawoyinsa waɗanda ba alaran momi ba Allah kaɗai ya san waɗanda suke kashi da fitsari a zaune haka ne ko ba haka ba ne ai darajar alqur'ani ne shi ma kuka ga Allah ya tsawaita rayuwarsa da lafiya da albarka ku yi amfani da damar ku tun kafin rashin dama ya zo muku wannan rayuwar da kuke gani babu tabbas a cikinta wata rana duk taron nan kaf muna cikin kabari Allah ya sa da tazara tsakanin mu saboda wa'azi ko ba haka bane saboda wa'azin nan Allah ya sa da tazara amma in ka shirya za mu roƙa maka Allah tunda mu muna raye insha Allah sai mu roki Allah ya ji ganka Allah ya maka rahama mu an mun gama aikin wa'azin mu mutu kuma mun ba wasu sai su yi mana ai shikenan ba wani abai